بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون لقائك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم أولنا رانا تجمع من البركة إن شاء الله ذا مفارج التافي بسنة الشفاء بتعريف حقوق المصطفى na babban malamin musulunci wanda yake faqihi ne mufassir ne alim ne allama ne mihrir ne darraka ne fahama ne sannan usuli ne sannan adibi ne sannan malami ne na hadisi ala mustawal alam duk wanda yake littafin al muhaddis al fasil bain al rawi wal wa'i zai san kowaye ne wannan malami littafi ne wanda ya kai shekara 900 da wallafawa a duniya wato littafin tun asrul abbasi so wannan malamin bai buƙatar ayi ta'arifi a kansa matsayinsa da darajarsa da kuma zurfin iliminsa da dalibansa wannan littafi ba a taɓa littafi irinsa ba wanda yayi magana akan janabin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam koko in ce a dunkule littafin da yayi magana akan wani bangare na imani mun sani imani shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ashqul awwal na imani shine la ilaha illallah ana kiransa a wurin malamai al ilahiyat yana magana akan abinda ma yajibu lillahi wa ma yajuzu wa ma yastahil ana kiran wannan al ilahiyat ashqu sani shine muhammadur rasulullah shi kuma ana kiran sa gurin malaman tauhidi an nubuwat yana magana akan abinda ya zama wajibi a sufanta sayyiduna rasulullah da shi da abinda yake mustahili bai dace ba ba zai taba yuyuwa ba a danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abinda yake jaiz zai iya yuyuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi su faru da shi ba tare da ya soke martabarsa ana kiran wannan annubuwat to idan ka rike bangare daya na tauhidi ka rike al ilahiyat baka samu annubuwat ba to baka da imani baka tauhidi dan haka wannan malamin al-qadi iyad alayhi rahmatullah ya riski wannan mas'alan da wuri yayin wannan littafin dan ya haskaka mana martabar nubuwa wato rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya da sifa guda biyar na farko akwai sifa ar-risala na biyu akwai an-nubuwa na uku akwai an-nizara na hudu akwai al-bishara mubashshir ne sannan na biyar akwai al-isma kowace ɗaya idan ka ɗauka tana nisantar da tunanin ɗan adam da hankalinsa akan me ɗaya daga cikin sufan nan baya kama da sauran mutane sifa ɗaya in ka ɗauka to Allah ya ba manzon Allah guda biyar inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu watusabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ba manzo Allah tsofin nan guda biyar saboda ka sanin wayannan abun wajibi ne a wurin dukkan musulmin da yake son ya gamu da Allah da imani ingantacce duk musulmin da yake son aikin sa ya zama karbabbe a gurin Allah sanin wannan janibin bangaren wajibi ne sanan duk mutumin da yake so ya samu kyakkyawan masauki makoma a wurin Allah to wajibin sa ne ya san wannan bangaren shine annubuwat wanda wannan malami ya bayani akan su al-qadi alayhi rahmatullah idan za a yi magana akan wannan martaba ta manzon Allah ba zai taba yiwuwa ba Allah ya ji Ibn Farid yana cewa wa ala tafannuni wasifihi wa husnihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf da za a tara malamai kwararru masana ilimi masu zurkin tunani masana harshen larabci a ce su sufanta darajar manzon Allah ta zahiri kadai yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf dole zuwa za ta kare ba ga sufanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama halitta wato shiri ne na Allah ubangiji ne ya shiryo kayansa da kansa shi ko Allah ya ga mana allazi ahsana kullu shay'in khalaqa wa bada'a khalaqa lisan min tin idan dan adam ne zace la khalaqa lisan fi ahsani taqwim wannan dan adam kadai normal ga abin da Allah ya masa ina ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan darajojin ne wannan malami ya littafin ne mai suna ash-shifa wanda imamu az-zahabi an san kowa yayi zahabi mai littafin mizanul iqtidal da kuma littafin insa mai suna al-bidaya wa an-nihaya ko daga na ibnu kasir ne littafin sa mai suna siyaru alamin nubala idan ka je cikin siyaru alamin nubala zahabi zai maka bayanin wane ne al-qadi ya kuma ka san shi ba duk wani littafin da aka yi tabaqat na malaman duniya bangaren larabci bangaren hadisi za su ga maka wane ne wannan malamin al-qadi iyad alaihi rahmatullah ash-shifa ma'anar shi waraka magani mai warkar da damuwa amma na zuciya shine ash-shifa wa yunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un shifa warkarwa magani wani irin magani yake yace bi ta'rifi huquqil mustafa littafin zai ilmantar da kai zai koyar da kai sanin darajoji huquq darajoji na al-mustafa bi ta'rifi huquqi muhammadin ba a'a bi ta'rifi huquqil mustafa saboda sunan ma yana dalala akan cewa zababben zababbu ne saboda mustafan zai baka adistafal mustafa min mustafa wasafa zal mustafa wasafu min adl qurbahu wato zababben zababbu a cikin annabawa Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas to idan an zaba a cikin manzannin gaba daya to manzan Allah shine zababben zababbu a cikin annabawa shine bi ta'rifi huquqil mustafa zai ilmantar da kai darajojin wannan zababben bawa nagartacce a gurin Allah sayyiduna rasulullahi al-babu al-awwal babi na farko a littafin nan fi sana'illahi ta'ala alayhi wa izharihi azimi qadrihi ladai wannan title din kadai fi sana'illahi ta'ala alayhi babin nan za a yi shi ne gaba daya a ilmantar da mu yanda Allah yake yaban annabi wato duk abin da zaka yaba ko dan adam ajizi idan zai yabi abu sai ya tabbatar da abun kamili ne dace ya kamata a yabe shi to amma Allah da kansa zai yi yabo ga sayyiduna rasulullahi fi sana'illahi ta'ala alai wa izharihi azimi qadrihi ladai sannan Allah da kansa zai bayyana ma duniya girman darajar manzon Allah a wurin Allah kansa wannan kadai in ya tsaya ga malitafi Allah ya bi annabi da kansa sannan Allah yake bayyana misali ɗaya daga cikin alamun izhar qadarihi a Qur'ani akwai yas'alunaka yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka yastabtunaka duk in ka ji yas'alunaka annabi ake tambaya sai Allah ya ce ni zan ba da amsa kul ma anfaqtum ga amsa daga wurina ba sai ta amsa babu wanda Allah ya wani in ba sai na rasulullahi ba wannan kuma qur'ani ne kaka tilitafi ne wallahi kana a ce zance ya inganta ko bai inganta ba yastabtunaka suna tambayanka ya ma'aikin Allah kulillahu yuftikum amsa daga Allah kuji ba zai amsa ba ni zan amsa masa wannan qur'ani yake magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma duk annabawa an fada musu wasu manganu marasa dadi zaka ji annabi ya ce laysa bi safahatun zai kare kansa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka fadi wata magana mai kama da wancan sai da Allah ya tarantsuwa ya ce nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'matir rabbika majnun sai da Allah ya rantsuwa wannan izhar azim qabilihi da dai a bayyana mana girman darajar wato Allah da kansa yake bayyana mana girman darajar daga cikin abin da Allah yake bayyana girman darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yadda a kira shi da suna Muhammadu ba bai yadda ba yace la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar a ƙara kiransa da sunansa na yanka ko dai a ce nabiyyu ko a ce rasulu ko a ce sayyiduna rasulullah har wani malamin mu arsalan yana cewa duk mutumin da ko a karatu ne yake kama sunan annabi sai Muhammadu sai bai da imani ingantacce dan Allah ya hana la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da wannan a bangaren sunansa kadai sannan in ka kuma akan bayyana azimin qadrihi annabi yusuf alaihi salam annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah da aka jefe shi da wata sifa Allah subhanahu wataala bai kare shi da kansa ba tare da annabi ne dan annabi ba aiko wahayi ya sauka ba amma sai Allah ta yi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubulin fakadhab wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubulin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim yusufu a'rid an hadha shahidun min ahliha dan adam halitta ne ya ba annabin Allah kariya sayyidina maryam uwar annabi isa alaihi assalam da aka danganta mata abu mara kyau uwar annabin Allah kiyar annabin Allah domin binti imran har suratu ali imran an yi sura mai tashi din gidansu kadai amma da aka yi mata irin wannan abun Allah bai suka da ya kare ta ba dan ta ya kare ta ya ukhti harun ma kana abuki mar'asau kuma kana timmiki bagiya fa asharat ilay qalu kayfa nukallu man kana bil mar'a sabiya qala inni abdullahi atani al kitaba a karshe waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumta au barran bi walidati uwa ta ce shi dan halalle dan ta kare ta amma sayyiduna rasulullah ba shi aka yi wa ba a ba shi da kansa ba wata mata ce sunanta sayyiduna aisha kafin ya aure ta sunanta aisha irin sauran kowace mace a duniya amma daga randa annabi ya auro ta zo gidan manzon Allah ta zama aisha daban ba irin sauran aishan duniya ba tafi duk matan duniya da aka yi mata abinda irin wanda ake wa annabi yusuf irin wanda ake wa maryam Allah da kansa sai da saukar da aya 16 farkon ayan innal ladina ja'u bilibki tun farkon ayan title din ja'u bilibki usbatun minkum a ƙarshe al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulun dalili sayyidina Aisha matar sayyiduna rasulullahi aya 116 ila yawmil qiyamah ana karantawa difa'an annas anha saboda me li'annaha harimu rasulillah matar manzon Allah ce wani irin azimu wani irin girman daraja ne qur'ani bai faɗa ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka malamin nan ya littafin nan ya gaya mana martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sana'illahi ta'ala Allah ya yabe shi da kansa bai bukatun ka yaba a'a shi zai yabi kayansa zai ce fa qaddarna fa ni'mal qadiruna Allah mai wannan darajar shi yabi sayyidina rasulullah yace lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi ban bukatun kowa inji Allah wa kafa billahi shahida ni kadai na isa shaida muhammadur rasulullah wani karatu shaida daga Allah sana'illahi ta'ala alai da kuma bayanin girman darajar manzon Allah malam yace islam ka sani ya kai musulmi annabi kitabillahi al-aziz ayatin kaseera mufsihatan bi jamil zikr al-mustafa sallallahu alaihi wasallam yace ya kai musulmi ina so ka sani lalle a cikin littafin Allah al-aziz littafin da ke gagarau ya buwayi kowa wa innahu lakitabun aziz la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid to a cikin wannan littafin Allah ya saukar da ayatin ayoyi kasiratan masu yawan gaske kamar an tambaye malam wannan ayoyin akan me sace mufsihatan tana bayani karara bi jamil zikril mustafa tana ambatan kyawawan halan sayyidina rasulullahi wa innaka la ala khuluqin azim فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك آيوي سنة كرن تامنا تبي أنسى صلى الله عليه وسلم إذا ما يي مغانا تيك ما دواك تالت آآ وما علمناه الشيرة وما ينبغي لا أي بيك باتل شيء صلى الله عليه وسلم مفسحة سنة بياني كرر آيوي بجميل ذكر المصطفى tana bayanin kyawawan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adda mahasinihi da lissafa wancan jamil zikir yabo na girmamawa kyawawan ambato addi mahasin lissafo dabi'unsa daya bayan daya mahasinihi idan a maganar sa ne shallace wa mayan iqu anil hawa in huwa illa wahliyuha a idan sa ne sai ce ma zagal basaru wa ma taga idan zuciyarsa ne sai ce ma ka zama lufadu ma ra'a idan kirjinsa ne sai ce alam nashrah laka sadrak idan hannunsa ne sai ce innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim idan yayi jifa Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama shine addi mahasini ta daga bibiyan annabi daya bayan daya ana fadin dabi'unsa kyawawa sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi da girmama sha'anin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'zimi amrihi shine dukkan wanda zai yi aure to Allah ya bashi dama daga ɗaya zuwa hudu ne banda rasulullah a zaka ji Allah ya ce inna ahalalna laka أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وعملك جميلك قاسنا مما أفاء الله عليك شيئك مغانا وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهب النمساج النبي زوا قرشي الله كسوا خالصة لك من دون المؤمنين كي كذين بجدد كواوا Qur'ani ne ba hadisi ba dan kana ce ba ifi ne ko maudu'i ne idan kana da mata biyu uku wajibi ne kai raban kwana idan baki ba sunanka azzalimi banda manzon Allah a'a turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk Allah ce inda kaga dama je ka kwana kawai ba magana rabon kwana me zama ta zauna inji Allah subhanahu wataala wani littafi akai mai bayyana martaban manzo Allah kaman alqur'ani babu addi mahasinihi wa ta'zimi amrihi wa tanwihi qadrihi daukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine tanwihi qadrihi wani daga cikin sahabbai annabi ya kira shi sai yana sallah sai bai amsa ba sai da idan da sallah ta kunna sai yazo annabi ya ce wa ne ba na kira ka ba ya rasulullahi ina sallah sai ni zan kira ka sai kana sallah baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum ba lima yuhyikum idan annabi ya kira ko kana sallah zaka bar sallan ka zo ka ji kiran sa yayi magana ka kuma ba kawali ba ba'di sai sayyidina rasulullahi idza da'akum lima yuhyikum wannan shine tanwihi ne tanwihi qadrihi i'tamadna minha ala ma zahara malam yace a wannan babu mun dogara ne bisa abinda ayoyin da yake ma'anar su a fili yake shine ma zahara ala ma zahara ma'anahu wa bana fahwahu manufan zancen ya zama ya bayyana karara wa jama'na zalika fi ashrati fusul kaji wannan maganan yabon da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da inda Allah ya bayyana darajar manzon Allah fasali dai dai fasali 10 aka yi ana bayani akan wannan abu to ashe kenan idan ya zama Allah subhanahu wataala yana ilmantar da mu kai ba wai zama a gaban sa ma a dauki karatu ma yadda za a zo nan sai da Allah ya aiko wahayi ya koya mana zaman karatu gaban manzon Allah sabai sai dukan hadisi gurbin manzon Allah ko to amma Allah sai da ya aiko jibrilu in yazo ya koya ya ake zama gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim isla ila rajul shadidu bayadi siyabi agame tsafta shadidu sawadi sha'ari la yura alayhi asalu safari natsuwa wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa fa asnada rukbatayhi wa wada'a kafaihi sanan sai ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da ake nufi da hadisi ga yanda ake zaman daukan ilimi wurin sayyidina rasulullahi wahayi aka aiko musamman ya koyar ba wanda Allah ya wannan ba sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin asara a ce musulmin da yake da awon musulunci ba jin girman annabi a zuciyarsa babu asaran da yake wannan jamadatu hazal kauni tadri muhammadan dutse ne a maka jabalu wannan dutsen wanda ake sunbanda hajarul aswad duk wanda yaje ake haji ko umra yana neman ya sunbanci dutsen ne duk in ya zagaya amma shi dutsen idan annabi zai kance assalamu alayka ya rasulullah hadisin a muslim inni la'arifu hajaran bi makkata kana yusallimu alayya shi din yake gaida manzon ba annabi sun bance shi ba ba a'a shi yake gaida annabi assalamu alayka yake ta ya rasulullah dutse annabi sun bance shi kuma sannan duk inda ya ratsa ma marra bi shajaratin wala hajarin illa qala assalamu alayka ya rasulullah idan yana cin abinci idan ya dibo abinci a kwano kan ya kai baki ibnu mas'ud yana ta kunna nasma'u tasbiha ba'd fi katti rasulillah muna jin abincin yana tasbihi idan manzon Allah zai ci abinci da fafi an yanka akuya an fede ta an sa guba an soya da nufin a kawo manzon Allah ya ci ya mutu kowa ya huta aka kawo bai huta tayi wannan aikin amma da aka kawo ya dauki naman soyayyen nama yake cewa la ta akulni fa inni masmuma karkaci an sa guba a jikina ya rasulullahi soyayyen nama babu wanda Allah ya wannan imma sayyidina rasulullahi ba idan fa aina tazhabun ina hankalin mai ke tafi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aina tazhabun idan yana tafiya ma takalmin sa ya taka wani abu akan tura jibril a gaya ya gaya masa cewa takalmin ya taka wani abu takalmi fa a gaya masa takalmin akwai wani abu a ƙasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana nan in shine wanda yake kallo inji ibnu mas'ud ibnu abbas yace manzon Allah yana yara fi zalma'i kama yara fi nahar, yana gani da rana, yana gani cikin dare yanda yake gani da rana. Ni da kai sai da torch light in ba wuta mun shiga uku, to amma shi annabi idan na gani cikin duhun dare yanda yake gani da rana sallallahu alaihi wasallam. Da Allah wannan idon irin na wani irin naka ne, balantana shi ne idon sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To malam yace yayi fasali goma. Al-fasalu al-awwal, fasali na farko, fi ma jaa min zalika maji'al madhi was-sana'i wa ta'dadil mahasin. Wannan fasalin na farko zai yi magana a cikin abin da yazo a Qur'ani, maji'al madhi, mahanga na yabo madhi. Jaa maji'al madhi, ayoyin da suka sauka a Qur'ani a mahangan yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, was-sana'. Al-madhu yabo, sana'u yabo, tunda da yake Hausa ne. Wa ta'dadil mahasin, da lissafo kyawawan halayensa. Ka qawlihi ta'ala, kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kila wani zai ce to menene a wannan ayar mai nuna darajar annabi? Kaji laqad ja'akum rasulun, bai ce laqad ja'akum rasulu ba, a'a laqad ja'akum rasulun, nakkarta kalman da Allah ya rasulun, wani irin babban manzo. An-nakiratu huna tufidu ta'zim, girmamawa. Laqad ja'akum rasulun, wani irin manzo mai daraja a wurin Allah. Ja'akum, ya zo muku. Sai Allah ya ce min anfusikum, daga cikinku, ma'ana bai zo a mala'ika ba, bai zo a cikin aljanu ba, min anfusikum, a cikinku ya zo. Wannan ayan tana bayyana muna ma'anan innama ana basharun mislukum, wa'anda ake fassarawa, fassarawa na damfara, a ce wai basharun mislukum, wai mutum ne irin ku. Ba wanda ya wannan fassarar sai wanda bai san larabci ba. Basharu daban, insanu daban. In aka ce insanu shine mutum, amma bashar fatan nan shine fa bashariya, bashar, bashara. Al-basharatu fatan nan fa ita ce basharatu. Innama ana basharun mislukum, suran jikina, irin suran jikin ku ne. Shine suran jikin, shine bashar din, amma ba shi a dunkula ba. A dunkula kan al-insanu ne ai. To minan fusikum, a cikin ku yazo, tashrifan lakum, dan ku samu daraja, cewa wa laqad karramna bani adama, din nan dalilin ta kaunu rasulillahi lim bani adam, shine laqad karramna bani adam. To sayyidina ali ya karanta minan min anfasikum, daga cikin mafi daraja, mafi darajan gida, mafi darajan nasaba, mafi darajan asali, a cikin nan manzon Allah yake. Wannan ko abinda ke karfafa wannan zancen nashi shine hadisin Abdullah ibn Abbas, da wanda hadisin da Al-Qaflani ya kawo a cikin littafinsa mai suna Ad-Durr al-Munazzam da Al-Mawahib al-Ladunniya, yana cewa lam yazalillahu ta'ala yanquluni min al-aslab at-tayyiba ila arhamin tahira musaffan muhazzaba. Allah da kansa yake daukan nasabata, Allah da kansa ya sa a jikin mahaifa mafi nagarta zuwa ga tsatson mafi nagarta. Wannan hadisin abin mamaki. Akwai an-naqilu, akwai al-manqulu fihim, sannan akwai al-manqulu shi kansa. An-naqilu huwa Allah, Allah ne yake aikin da kansa. Wal-manqulu sayyiduna rasulullah, shi al-manqulu minhum, daga cikin su aka ciro shine mai sayyiduna Abdullahi da sayyiduna Amina. Annabi ya ce ko musaffan ne muhazzaba. Na san ba a cewa kafiri musaffan muhazzaba, babu. To shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum, daga cikinku dan adam ne suwar jikinsa ta dan adam ne. Amma zaka ji a hadisin Abu Dawud, azan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake zai yi sallar nafila a tsaye sai yayi nafilan nan a zaune, to rabbil ladan za a bashi da wanda yake a tsaye. Hadisin nan a cikin Abi Dawud. Abdullah bin Amr bin As da yaji wannan hadisin ya shigo gidan manzo Allah ta yana cewa manzo Allah yana sallar a zaune, sai ya dora hannu akai haka kaman kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Annabi ce lafiya Abdullah, yace ya maikin Allah kaji duk wanda zai yi nafila a tsaye yayi ta a zaune za a bashi rabbil lada ne. Sai Annabi ce inni lasu kamislikum, to ai ni ba irin ku bane, ni kuna yi a zaune ba irin ka bane ni. Ayyukum misli ayyukum ka hay'ati, a cikin ku waye kamata, waye irina, da kansa ba yake faɗa. Inni lasu kamislikum, ni ba irin ku bane, sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mun tabbata a cewa haka a hadisin da aka maka Abu Mustadrak, wanda manzon Allah yana yin sallah yana nan mihrabi, da ya sallama sallah sai ya kira wani mutum shine karshen sahu. Annabi ce ya fulan ala tattaqillaha ala tanzuru kayfa tusalli, baka jin tsoron Allah ne, baka san yadda ake sallah ba. Innakum tazunnuna anni la arakum, kuna tsammanin wai ina nan bana kallon da yake faruwa a sahun baya. Fa wallazi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i zahari, yace na rantse da Allah ina ganin ku kuna bayana. A hadisin Muslim kuma inni arakum amami min wara'i, ku kuna baya amma a gaba nake ganin ku. Manzo Allah ne kadai ake kwasan sahun baya a mayar mai da shi a gaba da ya ga ya suke sallah. Hadisin Muslim ne. Hadisin na uku na Bukhari ne, yana cewa tarawna qiblati hahuna, kun ga ina kallon nan ko, fa wallahi la yakhfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum, na rantse ga Allah duk ruku'un ku ina kallo kai har khushu'un kuma ina gani. La yakhfa alayya ruku'ukum, khushu'i ina yake a zuciya, amma ce la yakhfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum. Fama li ha'ula'i alqawmi la yakadu yafqahuna haditha, kuma hadisin Abu Bukhari ina kallon har khushu'in ku. A Muslim kuwa sahabi ne ya zo wa bisa bin ma'abad, yana zuwa ya zauna, manzo Allah ce ka zo kai tambaya akan abu kaza ne ko, sai ce na'am ya rasulullah. Ayi mun bayani me wannan abu yake nufi kuma, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hadisin nan a Muslim kuma, to wannan shine ma'anar dai min anfusikum, ma'ana a daga cikin ku surar jikin shi irin naku ne. Amma inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi, duk mutumin da yana zaune a masallaci gangadi ya kama shi ya kwanta yi bacci ya dauke shi har yayi munshari, me hukuncin alwalarsa? Ba'dila ittifaqan ma ada rasulillah, banda manzon Allah. A hadisin Bukhari na Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas yace annabi ya kwanta inni la asma'u gadidahu, ina jin na sare shi yana yin munshari, amma aka tada sallah ya tashi ya sallah wala mai tawadda. Saboda me? Ko ka ji ayi munshari ba bacci yake ba, saboda faqad shagala alhadi jamalu ilahihi wa lazamahu tul azman huduru, tun Allah wanda Allah ya tabbatar da ko yayi bacci alwalarsa tana nan, ni in nayi banda alwala dai muke da shi. Sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to shine min anfusikum, a suran jikin shi irin ku ne, kafa biyu hannu biyu, amma a daraja a kal badri afrada fil ulwi wa dawuhu lil usbati sayyina jiddu qaribi, ya fi wata daraja sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Da ka dan fodo yake gama na mashamsu shay'un wal khusuf yazuruha laysa al khusuf li nuri hadha sayyidi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala samarqandi, al-imam samarqandi yana magana kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, din yace wa qara'a ba'dhum, daya daga cikin qurra'u mashhurai ya karanta min anfusikum bi fathi al-fa wa qira'atu al-jumhur bi dhammi, jumhur sun karanta min anfusikum amma daya ya karanta min anfusikum. قال الفقيه القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى
alqadi bil fadl yana fada Allah ya tarar da shi zuwa ga abinda Allah yake so yarda yace a'lam Allahu ta'ala mu'minin Allah ya sanar da mu'minai gaba shi dayan su awil araba ko kuma Allah ya sanar da larabawa aw ahla makka ko kuma Allah ya sanar da mutanen makka aw jami'an nasi ko kuma a'a ba mu'minai kadai ba ba larabawa kadai ba ba mutanen makka kadai ba jami'an nasi muslimuhum wa kafiruhum duk mutane wanda Allah ya halicce su Allah yana sanar da su ala ikhtilafil mufassirin a bisa sabanin malaman tafsiri akan wannan ayan to Allah yana yin bayanin cewa man al-muwajibu bi hadha al-khitab
wai wannan maganan min anfusikum a cikin ku shin da larabawa ake yi da mutanen makka ake nufi ko da mu'minai ne ko kuma duk duniya ake nufi annahu yanda sha'anin yake ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya ayyuka musu manzo amma a cikin su ake ya arifunahu sun san shi dabi'unsa halayensa tasowarsa wa yatahaqquna makanahu sun tabbatar da girman darajarsa domin tunda ya da karancin shekaru sunansa sadiqul wa'dil amin sunan shi as-sadiqu al-aminu a wurin mutanen makka duk abinda za a ajiye in ana so a same shi yanda aka bayar da ajiya to manzon Allah za a ba wannan tun kafin ai mai sa wahayi sannan tun kafin a bashi annabta dabi'unsa ta hamilul kal shi baya ne mai goye marayu tasilur rahim zumunci duk inda yake yana zuwa ya kai tun kafin musulunci tun kafin wahayi ya sauka gare shi taqadud dhaif taksibul ma'du idan wani yazo ce bai da jari bai da aiki manzon Allah zai je ya nemo ya bashi tun kafin a fara masa wahayi wannan hadisi ne idan wani yazo ya ce shagon sa ya kone ko an sace mai dabbobi manzon Allah sai ya bashi abin da zai tsaya da shi ya rike bukatunsa tun kafin ai masa wahayi a ce shi annabi ne wannan hadisi ne to shine al-Busiri yake cewa alifan nuska wal ibadata والخلوة طفلا وهكذا الرجباء وإذا حلت الهداية قلبا نشأت في العبادة الأعضاء صلى الله عليه وآله وسلم يتتنينا إشلو دق أبن أكي بكاتا أن شكرا أربعين سفنتو دشي هل من زن الله تنينا لفن يا ذكرا شكرا دن الله تاسو ورك إن ونن تاسو ورك شي مهود بحفظ الله في كل حالة وفيها لإيلاد وفيها لنشأة ناس إن كاريات الله صلى الله عليه وآله وسلم من المواجه وعك فسكنتر وونا مجانا سنم ما نيكي شوى ويعلمون صدقه سنسا قسر من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأمانته سنسا أمانته فلا يتهمونه بالكذب بس كبا daukar magana a bakin annabi ba mai harshe biyu ba bai taba yi ba ba wai in an ce kazibu shine ƙarya idan ni da kai muke magana amma idan manzo Allah ne ba a cewa ƙarya a ba a taba na ƙalto magana ba mai ma'ana biyu ba mai harshen da mu ba a duk abin da ya faɗa haka yake wa ma yantiqu in huwa illa wahyun yuha duk abin da kaji ya faɗa Allah ne rance ne daga Allah subhanahu wataala to tun kafin annabta ba ba a taba samun sa ya faɗi abinda ba haka ba bil kadhib wa tarki an-nasihati lahum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon zaman sa da su bai taba ganin wani yayi ba daidai bai kyale shi ba a'a zai ce wane haka bai dace ba ya kamata ai kaza ai kaza tun kafin ai masa wahayi tun kafin a bashi annabta kenan waltakum minkum ummatun dinnan da ta sauka ko da ayan da sauka halin manzon Allah ne al-amru bil ma'ruf nahyu anil munkar halin annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama likawnihi minhum saboda manzon Allah a cikin su yake wa annahu lam takun fil ardi qabilatu illa walaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waladatu aw qaraba babu wata qabila ta larabawa na makka in dai ta amsa sunanta a daraja to face su a dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan kabilu gaba ɗayan su akwai jidinta na dangane ko dai ta bangaren mahaifiya ko ta bangaren mahaifi suna da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa ibn abbas wa ghairihi ma'ana qawlihi ta'ala قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الله ينا سوى كجاية مدنيا جبابة وانا انكرن لك يزوى الدين ده إلمن سجد دنيا ده جهر قوال متاني باكا نيمون وني بياكا إذن هر أقوي أبين دزا إيهو منزن الله نتقويتي شيني المودة في القربى أسوى جننسا صلى الله عليه وسلم تو ما لمي سنتفق أكان القربان سوني أهل بيت رسول الله إيالين جدن من ذن الله صلى الله عليه وسلم جدا نجد والمين شوي آية ما تاسو كان كاتم ما من ذن الله صلى الله عليه وسلم يحيي سورة ونن آية باتا مجانا أكان إيالين جدن من ذن الله mai hankali ba zai wannan maganan ba ai ni da kai mu muke da yanzu da an jima da gobe amma Allah kana son ka ce shi Allah subhanahu wataala sai abu ya faru sannan zai magana kansa a'a Allah subhanahu wataala ba haka bane ko da lokacin da ayin ta soka misali a kaddara manzon Allah bai auren ba shin babu tanjizi kadimi babu saluhi kadimi ina wannan kafin yake shi kuma akwai mawjudun lam yujad akwai mawjudun sayujad a tauhidi ne wannan fa mawjudun sayujad a wurin Allah abin samanne ne amma a yanzu bai riga yazo ba sayujad akwai wanda ke kuma ga nan a fili to zaka samu misali ayoyin qur'ani suna maganan makoman aljanna yan aljanna su shiga aljanna yan wuta ga su a ciki wa hum yastarikhuna fiha suna ihu a cikin wuta alhalin kuma sai an je lahira ne a wuri na sai an ji a wurin Allah an gama saboda shi Allah subhanahu wataala wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab sadaka ba a gwama ilimin Allah da ilimin bawa domin ilimina muktasab ne da naka muktasab ne amma ilimin Allah fa kadimi ne sadaka illa almawaddata fil qurba ba abinda zamu iya yi wa manzon Allah na takwice ba sai mu so jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan ba da misali Hilal bin Khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da sayyidina Abbas ya zo musulunta Abbas annin annabi ya zo dai musulunta sayyidina Umar yana gurin sai more yake cewa sayyidina Abbas la islamuka ahabbu ilayya min islami khaffab wallahi a ce yau ka musulunta na fi jin dadi da fiye da a ce baba na ya musulunta ka ji wannan maganan fa mahaifi a ce Abbas ya musulunta sayyidina Umar ya fi san wannan akan me khaffab ya musulunta sai ce limaza sai ce li anna islamaka yufrihu rasulullah dan musulintan ka zai faranta cikin manzon Allah ba abinda nake so in ga kaman manzon Allah na jin dadi don Allah wanda ya fifita annin manzon Allah akan mahaifin da ya haife shi wani irin daraja annabi yake auren su yake da shi auren su shi ko sayyidina Umar bin sayyidina Abuka yana cewa la qarabatu rasulillahi ahabbu ilayya an asila min qarabati da za a ce ga tsanin babana san ya dauko da babana ya dauko kaya niki ga annin manzala dauko kaya niki zan bar babana in dauko kayan kanin baban manzon Allah da za ta ga mahaifina tun a kwance bai da lafiya rai hanun Allah amma wannan annin annabi bai da lafiya yace bazan je wajen babana bazan je wajen annin manzon Allah ne la qarabatu rasulillahi ahabbu ilayya min an asla min qarabati sai da Abubakar to ashe kenan ma'anan ayan dole in dai har kai mumini ne kana san manzon Allah la budda an tuhibba kullama ta'allaqa bi rasulillah duk abin da yake dangantaka da annabi dole ka so shi kaji kana san wannan abu ko menene
kana son shi fiye da me wannan shine alamun imani takalla alil imani man laysa sadiqan ala hubbihi min kulli ghadin wara'ihi kaza mu'sirun shay'an siwahu law annahu hushashatu nafs al mar'i bayna jawanihi duk wanda bai da ingantacciyar soyayya ga jinabin manzon Allah to sun yi hannu riga da shi da imani kaman yanda sai na Abubakar yake faɗa mana kaman yanda sai na Umar yake faɗa mana na martabar ƴan uwan manzon Allah fiye da martabar iyayensu a wurin su wa kaunihi min ashrafihim sannan manzo Allah ya kasance shine mafi daukaka duk duniya a kabilul larabawa ya fi su kowa daukaka wa arfa'ihim wa afdalihim ala qira'ati al-fath hadhihi malan yace kaga wannan ayan nihayatul majd ita ce kololuwan yabo da Allah ya manzala alqur'ani shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum amma illa al-alimun illa al-aqilun amma thumma wasafahu sannan Allah ya sifanta manzan Allah bi awsafin hamida da sifofi kyawawa na gargadi wa atna alayhi bi mahamid kaseera yayi masa yabo da kirari da abubuwa masu yawa kyawawa min hirsihi ala hidayatihim wa rushdihim Allah yake cewa manzan yake ga mana shi manzan Allah yana matukan son ya ga al'umma sun samu musulunci sun samu shari'a wa islamihim wa shiddati da kuma tsananin ma yu'nitihum ko shadidun alaihi ma anittum duk abinda zai sa ku wahala yana damun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zan bada misali hadisi na nan a cikin bulugul maram nan kusa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga hadari ya hadu zai shiga cikin gida ya fito ya kuma shiga ya fito hankalinsa ya tashi sai aka ce ya ma'aikin Allah mun ga idan hadari ya hadu hankalinka sai ya tashi sai ya ce ai ina tsoron kar ya zama irin na adawa ne falam mara auhu aridan mustaqbila awliyatihim qalu hadha aridun mumbiruna bal huwa mastajaltin rihum fiha azabun alim ina gudun kai ya zama haka ne kaga a ce idan hadari mai hadu manzon Allah ba ya samu sukuni sai ya ruwa ya sauka danne kar azaba ya sauka wa al'ummansa idan iska ya taso daga gabas annabi ya hango shi zai sa gwiwarsa a ƙasa yace Allahumma ja'al hariyahan la riha Allah ta zama iskar rahama kar ta zama iskar azaba dan tausayinsa ga al'ummansa bayan ya rasu ma ya bar duniya ya ce hayati khairul lakum wa mati khairul lakum yace idan na bar duniya tu uradu alayya a'malukum duk aikin ku za a nuna mini ma ra'aytu min khairin hamdulillah inna ka kyawu aikin ku in gode wa Allah idan na ga miyagun ayyukan ku istaghfartu lakum Allah a yanzu hakan nan idan aka nuna manzon Allah miyagun aikin mu zai ce Allah ka gafarta musu a yanzu haka da gobe haka jibi haka inji rasulullahi amma kai tsakaninka da shi mummunan lafazi shi ko kullun Allah ya gafarta ma yake cewa kurakuranka amma kai tsakaninka da shi sai mummunan lafazi tilka idan kisbatun biza wannan ko zalunci ne ba kai bakan ka adalci ba to wannan dai shine a takeici abinda ayin take magana akan darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama zamu tashi aya na gaba da kadamin Allahu a'lamul mu'minin izba sa fihim rasulan min anfusihim lokacin sallah ya yi abinda muka karanta daidai a karatun mu Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kusko da kuma ubangiji Allah ya kai bada Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa safiyika wa najiyika wa khairatika min khalqik sayyidina muhammad bin abdillah عدد ما في علم الله صلاة دائمة بلا ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين